بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، يو لاربا أكوك وتنز الهجة هجراتنا لدبولة لحدود أربعين دهدو ونديدا شد إشرين دهدو وتنشد ميلادياتنا لدبو بيود إشرين دهدو. Za mu shiga darasin sira a littafin Ash-Shifa bi ta'rifi huquqil Mustafa sallallahu alaihi wasallam na ainihin alqabi Iyad. Warwiya an Umar, a ruwaito daga Sayyidina Umar radiyallahu anhu, annahu qala, Sayyidina Umar ya ce, fi ba'abi kalamihi, a wani sashin maganganu na Sayyidina Umar yake cewa, bi abi anta wa ummi ya Rasulallah, ya ce ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam, uwata da babana ko kuma babana da uwata fansan ranka ne, na fanshi ranka da iyayena. Laqadda'a Nuhun ala qaumihi, haƙiƙa annabi Nuhu ya yi addu'a a kan jama'arsa da Allah ya ce, lan yumina min qaumika illa man qad amana, ko ba wanda zai imani nan gaba daga ainihin jama'ar ka sai wanda suka yi imani. Annabi Nuhu ya ce, to tunda ba za su yi imani ba, me amfanin su? Fa gale ya ce, rabbi la tazar alal ardi min al kafirina dayyara, ya ubangiji kar ka bar wani mai kewayawa, alal ardi akan kasa, min al kafirina daga kafirai, duk ka halakar da su. Aha, walau da auta alaina, Sayyidina Umar ya ce, to ya Rasulallah, da ka yi addu’a a kanmu misla irin addu’an da annabi Nuhu ya yi wa wa’innan jama’a, tashi, la halakna min indi akhirina, da mun halaka mun gama daga ainihin ƙarshenmu, ma’ana da tun farkonmu har ƙarshenmu gaba ɗaya mun ƙare. Falakar wuɓi a zaharuka, saboda haƙiƙa an taka bayanka, wa udmiya wujuhuka, an jinintar da fuskanka, amma jina-jina. Wa kusirat raba'iyyatuka, an karya ma haƙorinka na ainihin ruba'iyya. Fa abaita an taqula illa khaira, amma duk wannan abin ka ƙi ka ce komai sai dai alkhairi. Duk abin da ka faɗa bayan amma wannan izayen abin da ka faɗa baka faɗi wani abu ba, illa khaira, sai dai alkhairi. Fa ƙulta, ka ce, Allahumma ya Allah, ighfir li qaumi, Allah ka gafarta wa jama'ata. Fa innahum la ya'lamuna, saboda su ba su sani ba ne suke min wannan abin. Kala alqabi Abul Fadl, alqali Abul Fadl mai mawallafin kenan, ya ce, wa faqahulla, Allah ya sa ya dace, ya ce, unzur ma fi hazal qawli, ya kai mai hankali ka duba abin da yake cikin wannan faɗi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, da ya ce, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Ka duba min jima'il fadli, na matattara na falala da yake cikin wannan magana. Wa darajatil ihsani, da darajoji na kyautatawa, kyautatawa wanda yake cikin magana ya kure. Wa husnul khuluqi, da kuma kyakkyawan ɗabi'an da yake cikin magana. Wa karamin nafsi, da kuma karamci na rai. Wa ghayati sabri, da kurewa na haƙuri, in ka lura duk wannan magana ya kunshe shi. Wal hilmi, da kuma nauyin hankali da yake cikin wannan magana. An ce hilmu aiwa mutum abin haushi, amma haushin ma ba zai motsa, ko kuma zuciyar ma da fushin ba zai motsa ba, balle ya ce zai ɗauki mataki. Iz ya ce, saboda lam yaqtasir sallallahu alaihi wasallam ala sukuti, in ka lura da aka yi manzo Allah izayen nan bai takaita bisa shiru ba. Kaga yanzu an yi wa mutum abu sai ya yi shiru, ya ce shikenan ya bari, ai kaga wannan ma ya kure wajen haƙuri, ko? To manzo Allah bai taƙaito a bisa yin shiru ba, hatta a fa anhum, har sai da ya yafe musu. Don yadda ya faɗi kalman nan, ai kai ma ka san kan ya faɗa, sai da a zuciyar shi ya yafe musu abin da suka mar. Summa sannan ashfaqa alaihim, bayan ya yafe musu ɗin ma, sai yake tsoro a kansu, tunda sun taɓa babba, kar a je Allah ya ɗaura musu wani musiba. Wa rahimahum, manzon Allah ya tausaya musu. Wa da'a, annabi ya yi addu'a. Wa shafa'a lahum, ya nema musu ceto a wajen Allah. Fa qala, a cikin addu'an da yake yi ɗin, manzon Allah ya ce, ighfir, ya Allah ka gafarta. auko kuma ihdiya Allah ka shiryar dan arwaya bi ne ruwaya ɗaya ruwayan yazo da Allahumma ighfir li qaumi ɗaya ruwayan yazo da Allahumma hadi qaumi thumma sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azhari ya bayyanar da sababar shafaqati sababi na wannan tsoron da yake wa rahmatu da kuma tausayawan bi qaulihi li qaumi yace Allahumma ighfir lahum ba sai danganta su da kanshi yace Allah ka gafarta wa jama'ata kaga duk abin da suka yi dinnan manzo Allah sai danganta su da kanshi yace ya Allah ka gafarta wa wa'annan jama'ar tawa summa itazara anhum sannan yayinki an zari daga gare su bijalim da jahilcin su fa kale yace fa innahum la ya'lamuna saboda su din wannan abin da suke yi din ba su sani bane kaga kaman ya karbi hanzarin su ne wa amma haka ne walamma kana law rajulu to duk wannan yana nuna mana irin kurewa na hakuri da kurewa na juriya da kurewa na tausayi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na wa'inda suka zo su kamar izaya walamma kana law rajulu yayin da mutumin nan wanda yake cewa zulku isra yace wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iidil fa inna hazihi qismatun ma urida biha wajhullah wannan bawan Allah yace wa manzo Allah yana rabo sai yace kai adalci wannan rabon da ake din ba a nufi zatin Allah da shi ba ma'ana ba a nufi yardan Allah da wannan rabon ba ba irin rabon Allah yake ba lam yazidhu manzo Allah bai kara mar wani abu fi jawabi cikin amsan da ya bashi in ka lura an bayyana lahu ma jahilahu illa kadai annabi ya bayyana mar abin da shi ya jahilta ne shi din ya jahilci abin da ya jahilta ne yasa ya faɗi wannan kaulin sai manzo Allah ya bayyana mar abin da ya jahilta sannan wa'aza nafsuhu manzo Allah yayi wa kanshi wa'azi wa zakkara ya tunatar da ita idan ka dauka alamirin kanshi ya kawo can ainihin kibtu wa khasirtu kenan in ko ka dauka alamirin ainihin mukhadif ne to yana yi wa shiran wannan mutumin wa'azi yana tunatar da ita bima kala lahu da abinda manzo Allah ya ce wa mutumin da ya faɗi wannan kaulin annabi ya ce mishi fa kala ya ce mishi wai haka kai cionka fa man ya adil in lam adil idan dai ni ban yi adalci ba to waye zai adalci kuma tunda duk sauran jama'a ai al'umma ta ce da ni suke koyi Allah ya ce la karkana la kun fi rasulillah iswatun hasana to in ban yi adalci ba waye zai khibtu wa khasirtu a wani ruwaya kuma khibta wa khasirta yace khibtu ai koda na tabe wa khasirtu nayi asara in lam adil idan ban yi adalci ba a wani ruwayan kuma khibta ai koda ka tabe wa kasirta kai asara da ka ainin tabi a duniya kai asara a lahira in lam adil in dai ni shugaban ka ban yi maka adalci ba a wani kaulin kuma basara suka ce in dai har kai dinnan zaka nufi annabin ka kace bai adalci ba ai ko ka tabe kuma kai asara wana ha man arada min ashabi qatluhu kaga anan ma an ka lura manzo Allah ya kure wajen ainin afuwa da tausayi da kuma ainihin rangume da ainihin hakuri wana man arada min ashabi qatluhu kuma a cikin sahabbai wani ruwayan Khalid bin Walid wani ruwayan Sayyidina Umar akwai wanda ya tashi ya ce Rasulullahi banni in kashe wannan ainihin tsinan nan sai manzo Allah ya hana man arada min ashabihi qatluhu wanda ya nufi ya kashe wannan mutumin min ashabi daga sahabban shi yace a ka rabu da shi walamma tasadda lahu ghawrasu ibn al-haris kuma yayin da mutumin nan da ake cewa ghawras ibn al-haris ya bujiro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam li yaftika bihi zai masa kisan gila in an ce fatuku shine ka samu mutum arabka ne kawai ka zo kanshi ka ainihin gama da shi to shi wannan ghawras din yazo zai wa manzo Allah kisan gila wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muntabizun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ware shi kadai a gefe ta hata shajaratin a karkashin wata itaciya wajadahu qa'ilan fa wadahu shi kadai manzo Allah shi kadai yana can gefe karkashin wata itaciya qa'ilan yana qailula irin baccin rana din nan lokacin da rana ta yi garji wannasu qa'iluna mutane su ma duk saura kowa ya ware ya je yana ainihin baccin rana yana qailulan shi fi gazatin a cikin wani yaki da ake cewa yakin zati ruka falam yantabi rasulullah to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai farka ba illa wa huwa qa'imun wa sayfu saltan fi yadihi manzo Allah bai farka ba sai ga wannan gauras din yana tsaye akan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasai fita kobi kuma saltan yana zare fiyadi a hannun wannan ainihin bawan Allah gauras faqala manzo Allah yana farkawa sai ya ce wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam man yamna'uka minni ya ce bai kaga ba kowa duk sahabban naka duk kowa yana can na same ka kai kadai ga takobi a zare wa zai kare ka daga gare ni faqala sai annabi ya ce Allah yana cewa Allah Allah shine zai kare ni fasakadar sai shikenan takobi sai ya fadi min yadihi a hannun shi wannan ainihin gauras din fa ka zo annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauki takobin wa kale ya ce masa kai kuma man yamna'uka minni wa zai baka kariya daga gare ni tunda yau abin ya juya ga takobi a zare a hannuna kai kuma ga kanan fa kala to kaga lokacin bai musulunta ba sai ya ce kun khaira akhizin ya ce ka kasance fiyayyen mai riko kaga fiyayyen mai riko duk mutumin da aka ce ya samu hali na ainin zai iya yin sharri zai iya yin alheri to ya bi hanyar alherin kaga in ya zama fiyayyen mai riko mafi alkhairi to kaga ba zai masa komai ba kenan zai masa ahuwa watarakahu shikenan annabi ya bar shi wa afa anhu ya masa ahuwa faja'a ila qaumihi wannan bawan Allah sai ya tabo wajen jama'arsa faqala yake ce musu tukum min indi khairin nas yace na zo muku daga wajen fiyayyen mutane da an ce sababbin musulunta sakenan yayi sa to alhamdulillah